This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, sai a gyara zama saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya da safiyar yau 21 ga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugabannin kasashen duniya na shirin dunguma zuwa hidkwatar Majalisar Dinkin Duniya cikin ƴan kwanaki masu zuwa don tattaunawa kan wasu kalubalen duniya masu yawa, sai dai akwai ayar tambaya kan ko shin za su iya daukar wani mashahurin mataki kan kodade ne ma daga cikin kalubalen. Muna ganin yadda barakar yanki da siyasa ke wuce gona da iri, da kuma taɓarɓarewar tashe-tashen hankula tun ma ba a Ukraine da Gaza da Sudan da sauransu ba, abinda sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a taron manema labarai kenan gabanin taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya din. Rahotannin kafafen yaɗa labarai na nuna cewa Isra'ila da Lebanon sun kai ma juna hare-hare ta sama a ta kan iyakar arewacin Isra'ila jiya Juma'a. Har-haren da suka kasance wasu daga cikin jerin musayar wuta mafiya tsanani tun bayan da aka fara wannan tashin hankali a Gaza watanni 12 da suka gabata. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila sun ce Lebanon ta yi barin wuta kan arewacin Isra'ila da rukoki 150 da safiyar jiya Juma'a. Kodayake hukumomi sun ce babu rahoton raunuka saboda an ma cafko akasarin rukokin. Jaridar Times of Israel ta ce sojojin Isra'ila sun gaya ma farar hula cewa su takaita zirga-zirgarsu ta wajen gida kuma su daina taruwa wuri guda. Jiya Juma'a kafafen yaɗa labaran Lebanon sun bada rahoton aukuwar wasu sabbin hare-haren Isra'ila na ramuwar gayya. Jiya Juma'a shugabar bangaren zartaswar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce kungiyar na shirin baiwa Ukraine bashin dala biliyan 39 don taimaka mata ta sake haɓaka tattalin arzikinta da kuma bangaren makamashi, ganin yadda duka biyun suka samu mummunan lahani sanadiyar mamayar kasar da Rasha ta yi. Von der Leyen ta yi wannan shelar ce a yayin wani taron manema labarai a birnin Kyiv tare da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Bashin na dala biliyan 39 wani bangare ne na wani bashin dala biliyan 50 daga dukiyar Rasha da aka kama, wanda manyan kasashe bakwai masu manyan masana'antu suka yanke shawara a kai a yayin wata ganawa a watan Yuni. Kungiyar ta EU dai ta kama kadururin Rasha na wajen dala biliyan 235. Bangaren zartaswa na kungiyar ta tarayyar Turai ya rattaba hannu kan bashin na dala biliyan 39, to amma sai an samu amincewar akasarin kasashe mambobin EU din. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A California an kafa wata sabuwar doka da za ta hana hukumomin makarantun gwamnati ankarar da iyaye idan ƴaƴansu suka yanke shawarar canza jinsinsu. Wannan ya sa wasu makarantun kalubalantar gwamnatin jiha game da hurumi kan batun jinsin da mutum ya zaba. Wani ɗalibin makarantar sakandare a California mai shekaru 16 mai suna Blue, wanda a da shi mace ce, ya gaya ma iyayensa cewa shi fa ya zama namiji shekaru 2 da suka gabata. Blue, wanda ya buƙaci kar a bayyana sunan mahaifinsa saboda tsaron lafiyarsa, ya ce tattaunawar da iyayensa aba ce da ya buƙaci ya yi ta a lokacin da ya fi dacewa gare shi. Yana mai cewa,
"It took a very long time. It was like over weeks that I came out to my mother."
Bulu ya ce abin ya ɗau lokaci mai tsawo, sai da aka shafe wajen makonni kafin na bayyana sauyin ga mahaifiyata, kuma da an hana min wannan damar, kuma da wasu malamai sun tsoma bakinsu cikin tattaunawar da ta shafe ni ko jinsina, kuma suka je gida suka gaya ma iyayena ba tare da sanina ba, da ban samu damar shiryawa sannu a hankali don yin wannan tattaunawar ba, da abin ya zama mai wahala. kuma da ya zama mai ban tsoro.
There is nobody or nothing or anybody going to get in the way.
Wata mahaifiyar wasu ɗalibai a California mai suna Nicole Babel mai son a bar iyaye su ci gaba da zama mafiya tasiri kan makomar ƴaƴansu ta ce sam ba shi ruwa fa wani daban ko wasu daban ko wani abu daban ya fi su tasiri kan ƴaƴansu. A ƙarshe Amurka za ta sake tura sojojinta na musamman zuwa Chadi bayan ficewa da suka yi kusan watanni biyar da suka gabata bisa buƙatar ƙasar. Major General Kenneth Ekman, wanda ya jagoranci ficewar Amurka ta baya-bayan nan daga Niger bisa buƙatar kwamandan rundunar sojojin Amurka da ke aiki a Afirka, General Michael Langley.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Fatan an shigo ƙarshen mako lafiya.
To lafiya.
Kila masu saurare yau sai sun kewa Grace Alheri Abdu ko?
Gaskiya za ta kewa ta za a ce to yau ina murya kuma mai ɗakin.
To sai dai yau gaki bisa kujerar Grace Alheri Abdu don haka masu saurare suna jin ki bashin wani babban abu.
To fa.
Dariya.
Dariya. To lalle ga ta kasa na yi kuwa.
Ina son yanda da shi to amma sai gashi dai nayi. Wallahi
Hajiya Hawwa,
in Allah ya da cikin shirin, na'am, za mu kawo muku yau wata muhawara, za mu ce ko kuma fafatawa tsakanin wasu manyan mutane, sai ba gobiri sai kuma ba dakari
manyan baki kenan.
Na'am. Sa'annan za kuma mu kawo muku wato tattaunawa da muka yi da wani shahararren mawaki a masana'antar fina-finan Hausa ta Kannywood, wato Adamu Hassan na Gudu. Malama Hawwa, shin wannan makon yanzu dai me yake kokarin shigewa?
Na'am.
Menene za a ce ya ja hankalin ki, ya ja hankalin jama'a?
To gaskiya ni abin da ya ja hankali na za a iya ce wani abu ne da yake ta kara kaina a shafukan sadarwar zamani, shine batun wata mata, wata Husaina Ilyasu, ya mijinta ya samu matsala da hukumar
mata
jami'in sojin ruwa da Wasiman Abbas Haruna. To gaskiya wannan lamari ne da kamar yadda ka sani ya ja hankalin dimbin mutane a ciki da tausayi da damuwa.
Wato ni abin da na lura da shi ko?
Na'am.
Wato abin nan in Allah ya yarda ba kowa ne zai kalli wannan abu bai dan yi hawaye ba.
Bai zubar da hawaye ba ba?
Gaskiya.
Gaskiya.
Ko ni taurin mutum ko dan ni ne da yawa na gani akwai wani nakin ni dai gani ba
sai ka ba sai ka kira ba a faɗi suna
cewa yayi shi wallahi wai shi rabon shi da ya kuka wai har ya manta amma yadda ya kalli bidiyon matan da sai da abu ne.
Gaskiya ko ni kukan da nayi mutala yana da yawa, Allah ya sani duk da suke dai mutum yayi ne ba sanda kai kukan baka ma sani ba.
Ai to ai wani abu ne kawai zai taso maka haka sai ka alira. To kuma wannan yake nuna dai irin yanzu ba a iya tantancewa cewa wake da gaskiya waye bai da gaskiya, tunda dai ke ga sofa dai abin da al'umma suka ji shine bangaren ita wannan mata, ba dai bangaren sojoji ba, amma dai kuma dai menene masu shiri na ganin gaskiya wannan abin ya nuna akwai matsala musamman a tsari na yadda ake tafiyar da al'amura musamman a gidan sulhu tunda kike ga wannan ba shine na farko ba
to ai ina ga irin abin nan ne ma da ake cewa wai su mi wasa farin girki domin kaga shi wannan batun na shi Siman Abbas Haruna ai ya janyo batutuwa da dama na irin waɗannan al'amura da suka dade suna faruwa tsakanin al'umma a gidajen sulhu wanda abubuwan gaskiya da yawa a iya cewa kare ba zai ci ba sai dai fatan hakan ya zama sulhun samun daidaito da gyara a tsarin baki ɗayan shi
gaskiya haka ne kuma bayan wannan ma bayan kwana biyu dama matan sun biyu ne kuma duka matan jami'an sojoji
na ruwa kuma
ita waccan ma ke ga irin bisa ga labarin da aka bayar irin yadda abin da ya kai har ga
batan da ba mamajin yayi ko
ɗayan na biyun ma gaba ɗaya ma ba amma bata ma san inda yake ba yanzu haka bata ma san inda yake ba
neman shi ma ake aje inda
yake ga ya kamata ake hukumomi sun ƙara mai da hankali saboda kiga bai yiwuwa a ce wanda watakila ya sadaukar da rayuwar shi da jin daɗin iyalin shi da wasu abubuwa ya zo ya bada da lokacin shi da komai ga ƙasa kiga ina ganin ya kamata a yi masa duk wani abin da zai karfa masa gwiwa kuma kasan mu Allah za ta ba ta koshi da sojoji ko kokuwa
gaskiya da alamun ba ta koshi ba kuma kaga an dai ba a daina wannan abin da ake cewa kashin dankali din nan ba babba akan ƙasa kuma na ƙasa ya zama na an taushe shi an hana shi numfashi in dai ba an gyara ba an shigar da adalci a cikin al'amura to sai an ga za a ci gaba da samun matsaloli
to ubangiji Allah shi muna mafita kuma Allah ya ba shugabannin mu ikon bin doka tunda dai ba abin da ba a tsara shi bisa doka
wannan haka yake
to malama Hawwa bari mu shiga bangaren mu na sada zumunci inda bari amma mu fara da taya murna da zamu yi ga abokin aikin mu wani dan jarida ne
to yayi daidai
ai gaskiya Alhaji Awwal Hudu Abdullahi wanda aka sani da journalist da angwanci
masha Allah
taya murna ne za mu yi ga iyalan Malam Hudu Abdullahi da Malam Yunusa Suleiman bisa ga auren ƴaƴansu wato kamar da muka faɗa Alhaji Awwal Hudu Abdullahi wanda aka fi sani da journalist da kuma Sadiya Yunusa Suleiman za a yi wannan ɗaurin auren ne a Hawwa yau Asabar ɗin nan da ƙarfe 2 na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Tahir Usman Bauchi da ke cikin wada Kaduna a jihar Kaduna kila ma kusa da unguwar kudi
a ba mu da nisa gaskiya kuma ai kila tun da karfe 2 za a yi kila ka ma samu halarta kenan
a'a to shi ne ke samu
karfe 2 da wani jirgin nan me tafiya kamar walƙiya karka haka ji a daura ka dawo nan
to muna fata Allah ya albarkaci wannan aure na farko dai Allah ya sa a yi auren lafiya a gama lafiya kuma Allah ya albarkace su kuma ya bada zuriya dai ba sani har ya kawar da shedan a tsakanin su
to a mun kuma da abin nan da ake cewa mutu tare ba takalmin kaza ba
kaza wato a ha ke lalle ke kira ne iya wakiltar da
gidan da ya ga shi ne ina kokantawa
to bari kuma mu gaida ko kuma mu mika sakon taya murna zuwa ga Abdulrahman Bello wanda kuma shine shugaban kungiyar tsoffin ɗaliban kwalejin nagarta ta jihar Sokoto wato reshin wanda suka kammala shekara 1992 saboda mukamin da shi shugaban wato Abdulrahman Bello ya samu sabon mukamin da ya samu na babban Safiyu General aka ce ko Safiyu General me aka ce da Hausa malama wa
me ake cewa
Safiyu General
to ai babban
mai tafiyo na jihar Sokoto kenan
to gada dai a tsaya shi ke lafiya baka lafiya
to shi kenan to Abdulrahman to shi kenan yanzu abin mukamin kai ne zai kai tafiyo kuma to tafiyo da tafiyo cikunan mutane don ka san yanzu yunwa ake ciki don haka to masha Allah to muna fata Allah shi masa jagora kuma Allah ya sa a yi lafiya a wani lafiya
to amin Allah ya rika
na'am to ban san wace tsaraba kika riko masu sauraron mu ba
to tsaraba tun da fagen zumunci ake aika an ce ne ne ba a da sanono a riga da dimbin jama'a iyaye da yan uwa da abokan arziki da abokan aiki da za a gaida ba
na'am
da suke dai wanda dai aka kira wanda ba a kira ba sai a hakurcin da ka san lokaci illa ba zai da a ce a kira kowa ba
to shi ke
to bari mu fara da mika sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Hajiya Fatima Juma Abdul Aziz uwar gandun kunduma riga sa a Kaduna sai Hajiya Ma'u Abdul Aziz gofar fada malam fashi a jihar Katsina sai iyalan gidan marigayi Alhaji Audu Kanan Dan Musa kofar fada malumfashi da iyalan Alhaji gidan da baran shi ba kofar fada malumfashi da Hajiya Rabit ne yana dan dime da Hajiya Gudi ita ma a malumfashi iyar ka tsana a Najeriya sai Hajiya Maman Musa Sama Guru Zariya jihar Kaduna sai Hajiya Ajuji gidan Dutse Kawo Kaduna sai Hajiya Umma Waziri Ibrahim Abakwa Kaduna sai Hajiya Halima Muhammad Ibrahim Jabiru da Hajiya Maryam ita ma a Jabiru Kaduna sai Madam Kasan da Madam Naomi dukkan su a Radio Najeriya Kaduna akwai Hajiya Hawa Ibrahim Abdullahi sai Hajiya Rukayya Umar Sanda ita ma a Radio Najeriya sai Hajiya Isha Bako da Mr. Kefa akwai Barista Godwin akwai Alhaji Adamu Dalhatu dukkan su a Radio Najeriya Kaduna da daukacin ma'aikatan Radio Najeriya Kaduna baki ɗayan su maza da mata
to masha Allah da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya bari kuma mu koma wayawa inda zamu fara a jihar Kebbi Najeriya inda zamu mika gaisuwar filin Abar Yahuce zuwa ga Ibrahim Mai Yaki Ruggardawa dake karamar hukumar mulkin Gwandu a jihar Kebbi sai da Asabe Mai Fata Yauri a jihar Takindi da Malam Angu malamin makaranta Yauri a jihar Kebbi sai Aminu Yaku na bayan UBA a Sokoto dake jihar Sokoto sai kuma wato Abdulkadir Sarkin Huruni a Sokoto da Malam Endo Kawaze Nijar da Haruna Muhammad Katsina da Honorable Alhaji Shafiu Madawaki Inunu sai Usman Manika Maruwa Road Puntuwa da Fa'ilu Dan Ladi Mahuta sai Malam Dan Juma Katsina da Tahiru Dan Karu Rafin Dadi Director Shirye-shirye a gidan Radio Jihar Katsina da kuma Abdul Aziz Mr. Kunya a Sokoto wato Sokotar Jihar Sokoto da kuma Bilyamin Umar na Katsari da dukkan wato masu sauraron mu da fatan za a yi karshen mako lafiya
dariya
ai kike ji kuwa sani kuma ce kike ji da na sani ne kuma
ka ga san sani dariya ma to ai gar to nake gaji mai wannan kujeran ni ma ai
yawa kawai da muka masu rabar alƙawari mun tattauna da shahararren mawakin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a ta waka musamman a masana'antar
shirye
da fatin nawa ta kani wuri wato Adam Hassan
na gudu ba shahararre ne ya shahara kwarai
na'am bari mu koma gefe ne ba wakilin mu a Kano wato barka bashir darakin da za ta tattauna mana da wannan
to assalamu alaikum sunana Adam Hassan wanda aka fi sani da Adam na gudu kuma sarkin mawakan barku
to shin me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan ko in ce ka shiga harkan wake-wake
to alhamdulillah abin da ya jawo ra'ayina na shiga harkan wake-wake duba da sauraron irin wakoki irin namu na magabatan mu mawakan mu na dauri kamar irin su Dr. Maman Shata irin su Dan Maraya idan kika dauki wakokin su zaki ji wakoki ne wanda suke shi akan rayuwa fanni iri daban-daban so gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma zo da nawa salon domin in wato bada na gudumar a cikin al'umma ta Hausa
to wani hanya ka bi domin kaga cewa kai ma fa ka shiga andama da kai a wannan harka ta wake-wake
to alhamdulillah lokacin da na kudura niyyar fara wannan al'amari duba da yadda na duba cewa ina da baiwar da zan yi ba da wannan gudumawa domin ita waka baiwa ce kamar da kowa ya sani so na yi bincike ta hanyoyin da ya kamata in hau ma'ana shine taya ma zan yi in fara kuma a ina aikin abu kuma taya zan yi abin sakon ya kai so na yi bincike na kuma samu hanyoyi wanda kamar Kano ita ce cibiya ta wato Kano nan ne inda ne tattaki na zo na bi matakan da ake bi har zuwa ga cimma nasara ta zuwa yau
to bayan ka shiga wannan harka na waka akan samu dan kalubale ta bangaren iyaye da kuma abokan hulɗa wani irin kalubale ka fuskanta lokacin da zaka shiga harkar waka
to alhamdulillah a matsayina na almajiri kuma dan almajirai na samu kalubale ta wannan bangaren lokacin duba da ina cikin wani tafiya ta almajiranci so kuma gashi na zo na shi harkar kani dole an ce taura biyu ba ta haduwa a baki so na dan samu kalubale ganin cewa a fannin da nake wani fanni ne na addinin musulunci kuma an zo an ganna wani fanni wanda za a ce kamar an ce wasan kwaikwayo ko kuma wani abu dai wanda ake masa fassara da abu ne mare kyau to sabanni so na dan samu kalubale ta wajen musamman malamai na ko kuma magabata na to wani bangaren ba iyaye ba iyaye na samu supporting din su 100% so wannan shine kalubale na farko da na fara fuskanta kamun a fuskanci ma menene abin da nake sani
to wani hanya ka bi domin kaga cewa ka magance wannan kalubalen
na farko shine idan har iyayenka sun ce kar ka yi to wannan abin daddaden sa ka kula da shi idan ku sun ce kai yau ko zata ne in suka ce Allah ba da sai insha Allah za ka yi sai dai dubun ka ya cika kawai a kama ka amma insha Allah yau wa za ka samu albarkan shirin da kake zato to sai dai da sharuɗa wanda su ma iyayen za su baka sun ba da sharuɗar su na cewa kana karatu to kada karatun ya tsaya kuma kar ka yi kaza kar ka kasance abubuwa dai ga sanan wanda kuma alhamdulillah mun yi iya bakin kokari wajen kare mutuncin mu da nasu kunan cimma wannan sara wannan sune matakan nasaran da muka bi har muka kai ga daukakar da muke ciki a yanzu
to wani waka ne zama waka na farko jigo da ya bude maka wannan harka ta waki-waki
to alhamdulillah gaskiyar magana waka ta farko wanda bazan iya manta da ita ba ya ita ce fita mana shayi fita mana shayi ita ce waka ta farko wanda na fara yin ta kuma ita ce ta fara fita duniya kuma akan ta aka fara sani na
to gaskiya dai da ni da masu sauraro za mu so a karira mana wannan waka ta fita mana shayi saboda kowa ya tabbatar da cewa eh fa Adamu Hassan na gudu ne a zauren namu na yau
asali
fita 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 mini shayi sassai ta naji sanyi ki sanya mini luna madara fita mini shayi naji sanyi
kebin Najeriya inda za mu mika gaisuwar filin abar Yahuce a karamar hukumar mulkin Gwandu a jihar Kebbi sai da asabe mai fata ya wuri a jihar Kebbi da mallam Ango malamin makaranta ya wuri a jihar Kebbi sai Aminu Yaku na bayan BA a Sokoto dake jihar Sokoto sai kuma wato Abdulkadir Sarkin Hurumi a Sokoto da dukkan wato masu mako lafiya
ina dariya
ai yin wace kike ji kowa sani yin wace kike ji da na sani yau
kana ka san ka sani dariya amma to ai ga so nake gaji mai wannan kujeran ni ma ai
yawa kamar da muka masu rarar alƙawari mun tattauna da shahararren mawaƙin nan wanda ya dade cikin wannan sana'a
to alhamdulillah masha Allah kamar da kace muna da korafi daga masarautar Zuru karkashin shugabancin mai martaba sarkin Zuru Major General Muhammadu Sani 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 Goma na biyu korafin mu shine His Excellency mataimakin gwamna mun ji shi ya furta a lokacin da ya je ta'aziyar rasuwar mai martaba sarkin gobe Allah ya gafarta mishi
amin
to mun doki wannan wurin da ya tafi wajen jajantawa da ta'aziyya wuri ne mai muhimmanci inda ya kamata a nuna tausayi kamar yadda ta bayyanawa kamin yayi ta bargazar da yayi yayi bayani mai kyau da farko kowa na bakin ciki ba Najeriya dai ba har kasashen waje ana bakin ciki da abin da ya faru kowane al'umma sun nuna damuwa hadda badakai daga wannan magana bata yi mun da dadi ba
a to tsaya
wallahi din mutane ka san su
to tsaya mallam Abdullahi bari mu ji ai ka san komai wata kila na dalili your excellency ni an hujja na hadin mutane sannan kuma ka hidda barakkari shan barakkari ba cikin mutane na
to ma mun tsala da zuwa ga basarake wallahi Abdullahi na farko dai tamin wata magana ina ba masarautar ruru gaba ɗaya da dukkanin zuru hakuri da magana da litse hada da kare a wannan rana ran ta albiya ina ba su hakuri game da wannan abu da ya faru ko ba gaskiya ba ba san maganganu a shi irin magana ta ci gaba da saboda yayta dole zai kasance abin magana ce da sauran su ko ba haka ba so ina ba su hakuri bisa ga wannan magana idan ba ta yi musu dadi ba ina ba da hakuri a kan wannan magana sannan na biyu ta san idan ana magana aka ce gogozuri ko aka ce da kare goko kasa Hausa da ba dai ana maganganu za ka ga da mu da su muna da abokanan wasa daban-daban waɗanda suka faɗi maganganu sannan kuma na nuna kusanci ne su ne faɗi inda ba dan su ba da zai ince har da baka tsine ko kuma ince ai kadda bazan hore ko kuma ince hadda bazan bar ne ko ince hadda bi hillace ba
a'a bai lace
ba abubuwa suna faru ne
eh hadda bai lace ba bai lace kan ya wuce ne shi gidanku na ai ne gidanku na wannan
saboda abinda annan abinda zaka faɗi za ka ga cewa al'amura ne namu nan muna da mutane hadda bai yarade ma hadda mutala sai ce hadda bai yarade
haka
kaga koyar ba hadda mu mun zama abun nan a ƙasar Hausa gaba ɗai ko a Najeriya ko ɗauko kayan zai yaba mu gobara ko ɗauko zai yaba mu gobara amma ba a kuma da mutuwa sai mu yi hankali mu yi ta dara na kaji mun nuna da sai muna amma dai wannan magana da ta faru tsakanin mu da ainihin su Abdullahi ko ƙasar Zuru gaba ɗaya to da Allah yana cewa a yi hankali da wannan magana kuma insha Allah za a ci gaba da kiyayewa kuma mu duk abin da wani zai ce muna ya kaga muna wasa muna dariya ba mu taba wani bai taba magana wa al'umma da mun kai
gaskiya duk wanda zai muku shaida ya san kuna dauka bugu gaskiya ta wannan bangare gaskiya
har kai sai da magana program ka ta fa ne ina duka kire gani ka so ina wasan ka ne shi ga mallam Abdullahi abin nan dina na roko na ya shiga kuma isan min da wannan magana ga mai martaba
bari mu ji ta baki ne to bari mu ji ta baki ne ka hamu dawo gare ka your excellency mallam Abdullahi kaji magana his excellency me zaka ce
eh alhamdulillah his excellency da farko kabi Anisa ya fara bayani akan abubuwan da muka bukata daga gare shi tuntuni shine na janye wannan magana na kuma nuna rashin jin dadin shi da wannan magana da kuma abun da ta jawo amma his excellency ka san mu a zahiri shi mun san muna wasa da zanhorawa ba gobirawa ba muna yi da nuhawa muna yi da katsinawa duk abokan wasan mu ne da karkashi amma ba su san ni ba su san
yanzu murtala in kai ya mutun nan ai ga yayin gari nan ba wanda za su dauka nan uwa na sai in ce bakabi
kwarai ku
amma da na ce bakabi sai in rige duk sauran wadanda an dan kaf ko dai da ta saka su da hillani ko da ta saka su da kansanawa ko da ta saka su da zamfarawa ko da ta saka su da yarba Allah ina godiya
da Allah alima ina godiya da gaskiya ka mutunta mu daga bayan nan ka dabu fahimta ka yadda ka yi ne kuma ka yi da dama ka yi ne kuma ka jaye wani ka da ya abuwa mutane zuru da mai mataba Major General Muhammadu Salis Hamidu Kau Allah ya ba zumunci Allah ya kafa dariya ga mu insha Allah
amin kuma
kana ka kana na ya ba shi banda ka bun jalla ne ba bane amana tsoro ya tsine ni maka buka ba kan duba bana kula ba
Adam Hassan wanda aka fi sani da Adam na Gudu kuma
sai jawo ra'ayinka kafa
ta mamashata irin su tamaraya
rayuwa fanni iri daban-daban. So gaskiyar magana wannan shine farkon abin da ya fara bani sha'awa ni ma zo da nawa sallan domin in fada wato a farkon wannan shirin.
Na'am.
Wato an yi karin battar karfe za mu ce go.
Na'am.
Karin gozara ku da karkari wato wani ba gobiri yayi ka sassafa to abin ya tunzura gobiri ya tunzura dakkarawa to amma ni dai
kan maza ku cike ne ku tutu
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leather Scrum da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe